أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم قراتمنا لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi Muhammadul Arabi as-sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu. Jiya mun gama sharhin bismillahir rahmanir rahim, mun fara bayani game da falala da matsayin buɗe littafi da salatin manzon Allah. To yau malam zai gaya mana asalin sharhin ma'anonin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi mai niyyatul muridi ya kawo. Bayan bismillahir rahmanir rahim ya kawo jumlar sallallahu ala sayyidina Muhammadin, to yanzu akan sharhin sallallahu ala sayyidina Muhammadin za mu tashi. Yace wa sallallahu, ya kawo wa salla, bai kawo Allahu din ba, saboda ya gama bayanin sa a cikin bismillah. Sharhi da ma'anoni na ismul jalala Allahu ya riga ya gabata a cikin bismillah, saboda haka a nan ba sai ya maimaita sharhi da ma'anonin wannan suna na lafzul jalala ba, kawai zai kawo ma'anar fi'ilin salla din. Wa salla, shi lafazin wa salla asalinsa fi'ili ne ma bi salla, min as-salati, daga masdarin as-salatu. Wa salatu, shi lafazin as-salatu ismun suna ne, yudau, da ake sanya shi maudi al-mazdari a gulbin mazdari, amma asali ba shi ne mazdarin ba, shi as-salatu, saboda wani dalili ne da malam zai gaya ma, aka cire mazdarin yudau aka sanya lafazin as-sala maudi al-mazdar a gulbin mazdari. Wala yuqalu tasliyatan, a lafazin salati ba a cewa tasliyata, domin tasliya yana nuna kuna ne na wuta. Sa yasula narin za ta lahu, allazi yasula narin kubra, ko sa yasulauna sa'ira. To saboda haka a bangaren salati sai aka kaucewa ainihin mazdarin, aka baddala shi da kalmar as-salatu, aka sanya shi maudi al-mazdari. Amma a ka'ida ta luga ta larabci da fi'ili, da wanda ya zuwa irin wannan awun na salla, a ka'ida cewa ya kamata a yi salla yusalli tasliyatan, kamar labba yulabbi talbiyatan. Kaga tasliyatan da talbiyatan awun su daya a wazanin fi'ili, kamar yanda salla awun su ne da labba, yusalli awun su ne da yulabbi. To mazdarin su ka dole ya zama iri, da tunda fi'ilolin ma bi da mudari'i iri ɗaya ne, sai a ce salla yusalli tasliyatan, labba yulabbi talbiyatan. Ka gane ai, kamar to shikenan dai masu irin wannan awu, to mazdarin su yakan zo da wancan awu na talbiyatan, tasliyatan. To amma saboda lafazin tasliya bai dace da ma'anar salati ba, sai aka cire shi aka sanya lafazin as-salatu maudi al-mazdari a gulbin mazdari. Wala'allahu, sayyidi Muhammad al-Arabi ya ce wataƙila dai an baddala tasliya ne da lafazin sala firaran, domin gudu min sallaitu shay'a, na ƙona wani abu finnari a cikin wuta, tasliyatan ƙona. Shi kuwa lafazin ai rahama a salati, shi rahama yake ɗauke da shi. To a kawo lafazin da yake da ma'anar ƙuna, kaga ai ba zai dace da wannan gurbin ba. Asali a lugha an kace sallaitu shay'a, na ƙona wani abu finnari a wuta. Ka gane ai. To amma bangaren salatin ma za ka ce sallaitu ala nabi, ko a fi'ili ma bi kenan. To amma kace sallaitu shay'a, fil nari tasliya kan a nufin ka kona wani abu ne a cikin wuta tasliyatan kona saboda haka aka cire lafazin masdarin tasliya aka baddala shi da lafazin salatan wato sai ya zama salla yusalli salatan ba za a ce salla yusalli tasliyatan ba salla yusalli salatan ko salatun nariya ya ce akai allahumma salli salatan kamilatan ko ai ba ce allahumma salli tasliyatan kamilatan saboda me wannan lafazin yana dauke da lafazin kuna ne wa fil qamus ya zo cikin qamus dictionary na larabci in ka ce sallah sai ka ce salatan la tasliyatan yace kar ka ce tasliya a luga ma masu karatu luga ma su ma haka suka ajiye ka'ida a qamus in ka ce sallah yusalli masdarin sai ka ce salat yace la tasliyatan kar ka yadda ka ce tasliya wato ma'anar sallah shine da'a yayi addu'a domin as-salatu tana zuwa da sigar addu'a wa ma'ana sayyidina to ma'anar shi kuma sayyidina fa aka ce wa sallallahu ala to ala da ai mun sani shi harful jar ne baya buƙatar ta'arifi anan to amma lafazin sayyidina fa bayan wa sallallahu an ce ala ma'anar sayyidina qala shaykh zaruq shaykh ahmad zaruq yace mallahu su'udatu alaina shi idan muka ce sayyiduna abinda da muke nufi a janabi na manzon Allah shine mallahu su'udatu alaina shine wanda yake da shugabanci a kanmu mun yadda shine shugaban mu shi yasa muka ta masa sayyidina wa su'udatu shi kuma lafazin as-su'udatu abinda ake nufi da shi asharaful kamil daukaka cikakkiya shine as-su'udatu qala sayyidi ahmad zaruq yace bi haythu sai da lauquluna da za mu ce innahu shi manzo Allah sayyidun shugaba ne ko yamlikuna da ya mallake mu ba mu kuskure ba domin fal nabiyyu auladul mu'minina min anfusih Allah ya gaya mana ai annabiyyu auladul mu'minina annabi shine mafi cancanta ga mu'minai su gabatar da shi min anfusihim fiye da kawunansu su ba da rayukansu da kawunansu don su kare manzon Allah ka san ku an ba wanda kai da shugabancinsa a kanka ba cikakken shugabanci ba za ka iya ba da ranka don shi ba sai don ka da cewa shugabanka ne duniya da lahira saboda annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim wa in qulna sayyidun minna an muka ce ai shi annabi muhammadu sayyidun shugaba ne minna daga gare mu shugaba ne da ya fito minna daga cikin jinsin mu na yan adam shi ma ba mu yi kuskure ba duk ma'anar sayyiduna din na din ana kaddara wani abu tsakanin sayyidu da lafazin na din shi as-sayyid dama mallahu su'udatu to zaka kaddara tsakanin sayyidu da na din yamliku a lafazin farko sayyidun yamlikuna in muka ga dawa kuma mu ce sayyidun minna sai mu kala lafazin min tsakanin sayyidu da na din to idan muka ce sayyidu in muka fasara sayyiduna da ma'anar sayyidun minna to fa huwa sayyidu bani adama muna nufin shine shugaban dukkan yan adam wala fakara kuma ba da alfahari ba kamar yadda ya gaya mana a hadisi ana sayyidu wala bi adama wala fakara bu'isa fihim don an aiko su cikin yan adam ba laifi bane dan sun ce annabinmu shugabanmu duk da cewa annabin mala'iku ne annabin aljanu ne annabin kwari ne annabin dukkan halittar Allah ne amma ba su yi laifi ba in suka ce sayyiduna ai sayyidun minna domin shi ne sayyidu bani adam wala fakara kuma bu'isa an aiko shi ne fihim cikin yan adam din anfusihim kuma ya fito daga cikin shi ma bashariyun ne mai kamanni da sifatan yan adam wasti'malu lafz siyadati fi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallama yin aiki da lafazin siyada shugabanci sayyidina din fi salati alayhi cikin yin salati ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama عليه أول من يرى أن الأولى سلوك الأدب عليه وتؤمل من يرى أيك وليك قل أن الأولى حقيقة ما في شنشنتا ما في شيدي سلوك الأدب شقاها يلدبي عليه كو أكن wannan lafazi to a shawarar alaihi sallallahu alaihi wasallam yau amalu nake nema wa la wasti'malu lafzi siyadati fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallama furucin shugabanci cikin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amalu aiki ne na manyara wanda yake ganin annal aula mafi cancanta sulukul adabi a shiga hanyar ladabi a cikin lafazin da za a kira sunan manzon Allah duk da cewa yawancin hadisai da suka zo daga salatai da suka zo daga bakin manzon Allah babu lafazin sayyidu ba ai mun san shi manzon Allah yana da tawazu akan abin da ya shafi janabin yana da tawazu yana mai da kansa shi ba kowa bane saboda tawazu irin nasa sallallahu alaihi wasallama ko kaman kada shi salatin ibrahimiya لو صلى على محمد كوي غايا وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم شي ما غايا وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كو اي بابو سيدو ا تشي دوك وني صلاتي ده يزو دغا باكين منزا الله صلى الله عليه وسلم ذاك ترر بابو لفظ سياده ا تشي كو تو اما دغا تشكين معلمي wanda suke ganin abin da yafi dacewa a dinabin manzon Allah in za a zo masa ta bangaren salati to sulukul adabi a shiga hanyar ladabi karka kira shi galangatsa ba qur'ani ya gaya maka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da lissa al-qur'ani kar ku sanya kiran da kuke yi manzon Allah kaman kiran da junan ku yake yi wa junan ko kaman kiran da sashin ku yake yi wa sashin to in kace Allahumma salli ala Muhammadin ai ka kira shi kamar da kake kiran wani dan uwanka wanda ba shi ba to lafazin siyada shi zai bambanta kiran sunan manzon Allah da gabarin wannan sa malai ce wa kada sanu gairu wahidi min al a'lam yadda mutum ɗaya daga cikin bujuman maluma asanahu ya kyautata wannan lafazin siyada in za a yi wa manzon Allah salati to ayi ladabi a shiga hanyar ladabi a sako kalmar sayyid sai sa ko salatin mun salatin fatiha zaka ji Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugulika akwai lafazin siyada amma jawharatul kamali da yake babu gayan sunan manzon Allah babu Muhammad a cikin jawhara shi yasa ba zaka ji lafazin siyada ba Allahumma salli ala aynir rahmatir rabbaniyati Allahumma salli wa sallim ko ala ayn rahmat rabbaniyati Allahumma salli wa sallim ala ayn al-haqq allati tatajalla minha Allahumma salli wa sallim ala qal'at al-haqq bil-haqq saboda babu lafazin Muhammad shi yasa ba a kawo lafazin siyada ba amma salatul fatiha da yake akwai lafazin sunan annabi Muhammad zahiri to sai aka yi ladabi aka shigo da kalmar siyada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sunan al-fatiha da ma ugulika wannan fiye da mutum ɗaya daga cikin al-a'lam manya-manyan maluma hasana sun kyautata wannan lafazi dinu daga cikin su akwai al-ubayy fi sharhihi lil-imami muslim cikin sharhin da yayi wa sahihu muslim ya ce yana da kyau in za a yi wa manzo Allah salati a sanya lafazin siyada wa zakara ya'ani yana nufin wanda ya ambata al-ubayy ibn rahimahullahu ta'ala ya ambata fi zalika cikin wannan sharhi nasa na imamu muslim hikayatan ya ambaci wata hikaya wa hiya ita ce hikayar anna daliban wani dalibin ilimi ittafaqa lahu shi ya ga ra'ayin cewa an kala yana cewa la yazadu fi salati lafza sayyidina shi ba zai ƙara lafazin sayyiduna ba a cikin salatin manzon Allah la'annahu domin lafazin sayyidu lam yarid bai zo a hadisi ba su ƴan keke da keke ne yan zahiriya ne yashi kawai duk abin da zai zo a hadisi ba zai ruko da shi ba inda a salatin da ya zo a hadisi da bashi manzo Allah babu sayyiduna saboda haka shi ba zai yi aiki da lafazin sayyiduna ba cikin salatin manzo Allah fa menene fa na qamaha alaihi talabatu ko sai sauran dalibai at-talabatu jami'i ne kamar at-tullabu ne jami'i na at-talibu anna talibu aka ce ai da farko shi kadai ne ya ware kansa a cikin dalibai kuma zamani ne da ake da malamai manya da suka shahara a wannan zamanin to sai sauran dalibai suka kyamace shi akan wannan ra'ayi nasu wa balaga amruhu lil qadi ibn abd salam lamarinsa har ya kai gaban alqadi ibn abd salam dan abd salam ibn mashish fa arsala wara'ahu al-a'wan sai ya aiko mataimakansa aka ce asalin lafazin al-a'wan alam bale saka sabu lawan la'wan ne asali idan a kira'a mutawar shi ne la'wan zaka ce ba a'wan ba ko fa arsala wara'ahu al-a'wan to daga la'wan saboda yawan kuma sai aka ce lawan ko shi ko hakimi da ba ai fitaccen suna ne a larabci ko hakimi da ba larabci ne hakimu to lawan din ma shi lawan mataimakin hakimi aikin yawa hakimi yawa sai ya tuna lawane ba al-a'wan mataimakan to shi wannan alqali ibn abdussalam ya aika lawanansa wara'ahu su bayan wannan ɗalibin aje a kamo shi ba a zo ya hukunta shi da shi ne alƙalin alƙali faktafa wannan ɗalibin da ya da alƙali yana nemansa sai dai ya ɓuya muddatar tsawon wani lokaci hatta ta shafa fi sahibul khalifa har sai da abokin khalifa na wannan zamanin abokin sarkin musulmi ta shafa fi ya nemi cetonsa a gaba wani alƙalin da yake nemansa wahina idan to yayin nan shi alƙali ibn abdussalam khalla sabilahu ya rabu da shi ya kyale shi ya daina nemansa din inda har abokin sarkin musulmi ya zo ya nemi ceto ya ce a yi hakuri a kyale shi wara'a to amma shi alƙali ibn abdussalam ba wai wannan magana ta shi sahibul khalifa ita kadai ce ta sa ya kyale ba a yana ganin Allah ta gibahu uyan da yayi tilkal mudda tsawon wannan lokaci huwa hukubatu ita kai sai ma ai ta zama hukuba gare shi nan gaba zai koyi darasi wannan kadai uyan da yaje yayi ana ta karatu sauran dalibai ba da shi ba shi ya uya yana tsoron fursuna awal lokaci to alama ne na ya ji tsoro nan gaba ba zai sake maimaita irin wannan kuskure nasu kaji wanda suka san darajar manzon Allah suke daukar lamarinsa da girma ba sa bari a taba mutunci ko darajar manzon Allah wa muhammadun shi sunan na muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yake wa sallallahu ala sayyidina muhammadin mun ga mashari sallallahu da kuma ala sayyidina ba sai lafazin muhammad sallallahu alaihi wasallama al-ismu sharihu wannan suna madaukaki Muhammad alamun suna ne alami wato alama ce ala nabiyina ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin a kansa ne wannan sunan ya shahara kuma duk wani ko ba musulmi bane kana bada labari kace Muhammadu to dole ne tunaninsa sai ya tafi zuwa ga annabi Muhammad sai dai in wani daban takwaransa ne irin sunansa ake nufi to siyaqul jumlati ya bambance a gane cewa ba da annabi Muhammad ake sammahu bihi jadduhu Abdul Muttalib kakansa Abdul Muttalib shine ya ambace shi da wannan sunan shi ma ba gaban kansa ba bi ilhami min Allah ta'ala da ilhama daga Allah ta'ala da ya kimsa masa yaga cewa ya dace ya kira wannan jikan da sunan Muhammad tunda shi Allah ya riga ya sa masa sunansa Muhammad inda tun a al'arsh ya rubuta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuma shi abul mutalibi ba annabi bane balanta na suro mala'ika ya mar wahayi a ce Allah ya ce ka sa waɗannan naka suna Muhammad to sai aka ji ya sa masa Muhammad to daga baya ga gane ilhama ce daga Allah ya kimsa masa kawai yaji ya dace ya kira wannan jikarasa da suna Muhammad dan har ma an tambaye shi ah to kai wannan suna da kasa danka ai na kasa wannan suna baya da gaske iyayenka da kakanninka da danginka kuran shawa ba gaba daya ba taba jin mai irin wannan sunan ba ai na kasa wannan sunan sai na ambace shi da Muhammadu ne raja an ya hamadahu ahlus samai wal ardi domin na kaunar dukkan halittun samai da kasa su gode masa kuma dole za su gode sai an zai lahira lokacin da zai tsaya a maqamul mahmud yayi ce to kowa sai yayi godiya gare shi bayan gode masa da ake a duniya qala fi sharhil hisn malai faɗa cikin sharhil litafu al hisn wa tuqalahu sallallahu alaihi wasallama min al hamd ismani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tsago masa sunaye guda biyu min al hamd daga lafazin godiyar Allah suna guda biyu aka tsago masa daga lafazin alhamdu wa ahaduhuma ɗaya daga cikin su yufidul mubalaga yana fa'idantar da kaiwa matuƙa fil mahmudiyya cikin abun godiya wa huwa shine Muhammad shine mafi girma a cikin sunayen guda biyu wal akharu ɗaya sunan yufidul mubalaga ta yana fa'idantar da kaiwa matuƙa fil hamidiyya cikin mai godiya wancan mahmudiyya mahmudu ismu maf'ul ne mahmud maf'ul kaga awun su daya abun godiya ba mahmud wannan kuma hamidiyya daga hamidu ne mai godiya ismu fa'il wanda ismu maf'ul ne mahmudiyya wannan an danganta ismu fa'il hamid mai godiya wa huwa shine ahmad in kace muhammad mubalaga ne na mahmudiyya in kace ahmadu mubalaga ne na hamidiyya amma yake washtahara al-awwalu da farkon ya shahara muhammadu kenan ishtiharan shahara akthar mafi yawa fiye da ahmad sai an ce muhammad sunna ahmad ya jo baya muhammadun ahmadun hamidun mahmudun ahidun mahir hashirun aqibun daha har zuwa sunayen nan 201 da mai daraijin khairati ya kawo ko amma dai da aka ce muhammadu na biyu shine ahmad wa kusa bi muqaranatihi an kebanta wannan suna na Muhammadu da shahara fiye da Ahmadu da kalimatu tauhid saboda kalmar tauhid tana dauke da wannan suna in ka ce la ilaha illallah sai ka ce Muhammadur Rasulullah ba za ka ce Ahmadu Rasulullah sai dai Muhammadu ko in ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dole Muhammadu zaka kawo a kalmar tauhid bi munasabatil mahbubiyya saboda wannan suna yana da munasaba da wanda ake kauna mahbubiyya matsayin soyayyar Allah gare shi intaha to alhamdulillah sai mu tashi kowa fi haqqi sallama dalun ala ma'nan huwa wasfu majid walaysa alama ma ba kuma fi haqqi gairi alhamdulillah.